بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد إن شاء الله كذا نتيجة ولكراتهم نوان تنساجي من مصر الحديث ثم نتيجة زامة أشكنا من حديثنا حديث صحيح لغيره ما لزامة أن يوبايا كان حديث صحيح لذاته wanda muka ce shine marawahu adlun tamu dab bi sanadin muttasil wa salima min ash-shuzuzi wal illa al hadith sahih li dhati shine marawahu adlun tamu dab bi sanadin muttasil wa salima min ash-shuzuzi wal illa muka gani sharadi guda biyar na hadisi kafin ya tabbata ya zama to hadisi sahihi li dhati daga ciki shine marawahu adl samu mutum wanda yake adali ne salimi ne min al-murua wanda ya zamanto mutum ne kamalan da ya rawaito shi sannan kuma ta mutab abinda ya shahi hifzi shi muka ce tabti ya kasu kaso biyu akwai tabtu sadr da tabtu kitab sannan kuma bi sanadin muttasil da dangan sanadin shi a dangane yake silsila inda ta zo ta isnadin shi a dangane take sannan kuma wa salima min ash-shuzuzi wal illa ya zamanto hadisin ba shadh bane kuma bayyana wata illa wadda zata sa ya rasa wani sharadi daga cikin sharadan hadisin muka bada misali da hadisin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din wanda imamu al-bukhari da muslim suka rawaito shi sannan kuma malamin ya kawo mana wata hanya guda uku wadda ake gane wannan hadisi sahihi ne a wannan zamanin yace ana gane hadisi sahihi bi salasati umur da wasu al'amura guda uku shine yace al-awwal an yakuna fi musannaf iltazama fihi siha in ka idza kana al-musannif idza kana musannifu mimman yu'tamadu qawluhu fi at-tashihihi ka sahih al-bukhari wa muslim yace magana ta warko shine zamanto mutum man da ya buga littafi malamin da ya buga littafi ya dora ma kan shi sharadin cewa zai baya huddugo ni hadisi a cikin wannan littafin face sahihi kamar misalin sahihul bukhari da sahihul muslim wanda su da zasu do hadisan littafin wannan sun ce sai hadisi sahihi zasu sa a cikin wannan littafin to duk wanda ya dauki hadisi daga cikin sahihul bukhari ko kuma daga cikin sahihul muslim wannan baya da shakka cewa hadisi ne sahihi kenan hanya ta farko malam da ya gayi mana sannan hanya ta biyu shine yace an ya nusa ala sihhatihi imamu yu'tamadu qawluhu بالتصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه hanya ta biyu ita ce sai zamanto shi malamin da ko kuma daga malami wanda ake wadar ake karbar wadar shi a bangaren inganta hadisi da kuma da'afa su kamar yace wannan hadisi sahihi ne inde malamin bai zamanto ba yana da tasawuli akan abin da ya shafi ilimin hadisi ya kasance yana bibiya da kyau to wannan shi ma ana daukan magana shi akan ingancin hadisi idan ya wadi muka yi misali da Imamul Albani a wannan zamanin yanda yazo yayi kokari sosai ya ba da juhud akan bangaren abin da ya shafi inganta hadisi da tasahihin su da tad'ifin su sannan kuma abu na uku malam yace an yanzura fi ruwatihi wa turuq takhrijihim lahu fa idza tammat fihi shurut as-sihha hakama bi sihhatihi sannan abu na hudu abu na uku shine mutun ya duba wannan sanadin da aka rawaito hadisin mutun ya duba shi yayi takharijin hadisin ya buddo su ya bibiye su a dindinta ta wanda suke sannan mutanen da suka rawaito hadisin su ma ya bi su kowanne ya san wane ne shi shin ana karban maganar shi a cikin abin da ya shafi in ya rawaito hadisi ko kuma ba a karba to wannan shi ma hanya ce ta gane hadisi ya inganta wanda ita ce a yanzu mafi yawa juhud inda malamai suke yi da su dauki hadisai su bincika su bincika wanda suka rawaito hadisan su huddo hadisi cewa wannan ya inganta ko kuma bai inganta ba wannan hanyoyi guda uku kenan su ne muka tsaya akan su wanda malam ya kawo mana cikin wannan littafin sai ya kawo mana su akan hanyar da za ka gane hadisi sahihi ne a irin wannan zamanin namu sai malam ya ce wasahihul li ghairihi inda zan mata shi kenan shi kuma hadisi sahihul li ghairihi wanda ba li zatihi muka ce a cikin hadisin sahihi akwai li zatihi wanda shi ya shi kan shi a cika ingancin sahihanci sannan wannan shi kuma li ghairihi kuma shine malamai suke cewa shine hasanul li zati yaushe hadisi yake zamantawa sahihul li ghairi hadisi yana zamantawa sahihul li ghairihi shine malamai yace idza ta'addadat turuquhu idan hanyar shi ta yawaita wato hadisin an rawaito shi da isnadi guda misali dole yana shi sai mun yi tsare kamar yadda zai kawo mana misali karanta sai yace misalu hadisi abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama amarahu an yujahhiza jaysha fa nafadat al-ibl fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ittabi' alayna iblan bi qala'is min qala'is sadaqa ila mahalliha fa kana ya'khudhu al-ba'ira bil ba'irayn wa thalatha fa qad rawahu ga inda malai yace fa qad rawahu min tariq muhammad bin ishaq ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب كل واحد من طريقين بانفراده حسن فبمجموعهما يسير الحديث صحيحا لغيره kenan malam yace mana wannan hadisin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne hadisi daga cikin su hadisi ne hasan idan shi kadai ya tsaya gumu zo bakan hasan li zati yau zan mu shigo shi wani hadisi ne yake cewa hasan li zati ne hadisi shine ma rawahu adlun khafifu dabt shi sahihi tamu dabt shi kuma hadisi hasan li zatihi khafifu dabt wato dabtin karhin harda ta wanda ya rawaito hadisi wanda ingantacce ne cikakken harda ce wanda babu kokonto a cikin ta to shi kuma wanda ya rawaito hadisi wanda yake ake cewa wannan hadisi hasan ne li zatihi ko kuma hasan li ghairihi shine wanda harda ta shi bata cika ba yana da harda amma zai zaman to wataran tana yiwa wani abu ya mishi ya shafe tana yiwa wani abu ya dan manta ko kuma bai kai ba dai wanda yake da karfin harda shine ake ce ma hadisin shi hasan to daga ciki akwai wannan misali da malam ya kawo mana na hadisi yace faqad rawahu ahmad min tariqi muhammad hadisi guda biyu ne wannan hadisin da ya kawo mana yace annabi sallallahu alaihi wasallam amru bin ya rawaito hadisi bakka danta ma akan shirawun karkan shi amma saduk shi hadisi shi hasan wannan shi muhammad saduk ne to kenan wannan hadisin hanya shi bai kai ba sahihi sai zaman to shi ne hadisin hasan saboda har da wannan shi ba ta kai ba har da ta wanda yake cikakken harda shi yasa malamai suka ce hadisin hasan
تعليم شيء ما رواه عدل خفيف الضبط wanda shi karfi har da shi ba sosai bane ba amma dai yana da yar gurgurda hada shi to shine in ya rawaito hadisi sai a ce wannan hadisin shi Hassan ne to shi kuma Hassan da zaji shine kamar yanzu karatun mu da muke gani Hassan da sahihun da gairi ne shi kuma shine Hassan da zaji idan ta'addada to hadisin nan guda ne ne aka rawaito hanya bi gare shi Imam al-Baihaqi shi ma ya rawaito daga nan daga Amr ibn Shu'aib Thank you.
wannan shi ma ya zama to sai kafi
kowa ya zama to sai kafi 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 wato shi ba ta kai mishi da wani abu da shi ko kuma har da shi wanda da wani rauni cikakke ne ko mun shi to wannan shi muka ce sharadin hadisi na sahihi idan to sai shine wanda yace kenan abin da yasa aka ce mishi digaini saboda idan muka duba bin firad kullu to ko wace hanya idan muka duba ta ita kadai wannan hadisin bai kai ba rutuba ta sahihi ta sahiha ta sahihi sai dai zo ko hasan shi ne yace marawahu falamma nazara ila majmu'i ma qawiya hatta balagha idan muka duba kuma difference kenan da muka duba muka gama su wannan hanyoyi guda biyu ko kuma uku ko huɗu shi ne dai hadisin yayi karfi sai karfi sai ya zama to sahihun da gaire kenan sahihi ne amma ga wani shi bai kai ba sahihun da dace yanzu misali ko da gini ne za a yi roƙa aka samu wani aka gama da ramuna guda biyar misali aka yi wajen ƙarfe biyar za a samu ɗaya aka samu ƙarfe to can yi aka samu wani inci to incin idan aka ƙara wani inci aka gama kamar inci guda biyar ai tana yiwuwa su samu su zo ɗaya ko su kai ba ƙarfin ƙarfin wancan da aka sake shi to shi ne kuma misali sahihi da gaini kamar wannan shi ne cikakke ga cikakke ga cikakke ga cikakke sai zama to wannan shi bai cika ba ɗan ƙarami to amma kuma akwai wani ɗan ƙarami ne shi zan mu yi rumfa wannan muna da ince da ba mai kabari wannan ma mai kabari wannan mai kabari wannan ne muke da ɗan sirere inda in muka sa ai ba ɗaya ba su ba ɗaya ba su to amma idan aka ƙara wani haka ɗan ƙarami aka ƙara wani haka duk da cewa ba za su zo ɗaya ba amma zai kusan ƙarfin wannan to shi ne yanzu wannan kenan shi ne muke cewa sahihul bidati da karan kanshi sahihi shi kuma wannan idan ya ƙaru ba guda ba in ɗaya ne a shi kaɗai hasan bidati ne in kuma su duka ne wannan wanda suka zo sai su zama to sahihul bidati kenan mun gane bambanci kenan shi ne bambancin idan hadisi sanadin hadisi aka samu sikka wannan zai zama to kenan hadisi ne sahihi amma idan ya zama to a cikin hasan ne wannan akwai sikka ya aka samu wani hasan kenan hadisi ya zama to hasan aka samu salo kenan hadisi ya zama to hasan in kuma ta hanya ta karu ya zuwa ga hadisin to zai zama to ya ƙara mishi ƙarfi ya zamanto sahihun bai kai ba sahihun da zai shi ne ta abubuwan kenan da misalin hadisi sahihun bai yake wata an bayyana babu tambaya sai hasan malam yace wal hasan bi zatihi ma rawahu adlun khafifu tab bi sanadin muttasil wa salima min ash-shurud wal illa kenan kamar yadda muka yi bayani ƙara bayani ne dai hasan bi zatihi shine yaman tarihin shi ce mara wa wahadi abinda wanda ya rawaito shi wannan hadisin adadi idan muka yi bayani wancan satin mun yi bayani kan ya ne ne mutum yake zaman tawa wannan adadi muka ce zaman to yana da istiqama bai da wasu abubuwa wani na rishin mutunci a ce wannan yana da mutunci yana da muru'a yana da tsoron Allah shi yana daga cikin sharadi na hadisi sahihi kaje sai nan yace hadithun dhabt a cikin hadisi sahihi shi mene ne tarihi fara wa adun tam dhabt shi dhabt in kan da shi tam ce a cike take shi kuma hasan bidatihi shi ne yace hadithun dhabt yana shi ne kawai bambancin su da hadisin sahihul bidati yanzu an tambaye ka misali me ya bambanci hadisi sahih hasan bidati da hadisi sahihul bidati misali
shi wannan
sahihul bidati
shi wannan wanda ya rawaito shi ne da
damu da shi kuma hadisin dabti yanzu shi ne kawai bambancin hadisi sahihi da sharadi guda biyar ke da kai wannan duka sharadin da aka dora mana hadisi ya kafin ka ce wannan hadisi ya inganta duka su ne akan hadisi hasan amma ni sai waje guda wajen dabt karhin hadda muka ce wancan zata yi bayani karhin hadda ko wanda shi ko kwallo shi yayi mai maulidi nan da muka ba da misali irin sai Imam Shafi'i irin sai Imam Bukhari wanda mun ba da misali wancan zaman to wannan karhin har da gare su to amma sabiyin da yana da karhin har da tashi amma ne to wata ran yana iya manta wani abu kuma ba ta kai ba waccan karfi sannan kuma tabbin akwai daftar sadar muka ce akwai daftar kitab akwai wani wani in babu littafi in bai rubuta abin da ya rubuta zai iya har da cewa dole ne a gaban shi ya karanta zai iya badawa to wannan shi ma yana da cikin nau'i na karin na har da ko kuma nau'i na daftar na rubu wajen malaman hadisi shine yace kenan isnadin muttasil sannan isnadin ya zama to muttasil ne isnadin muttasil muka ce shine ya zama to silsilai duka da isnadi a da madaki ya zama to misali muka ba da hadisi na mala amali bin niyyah muka ce daga annabi wa ya rawaito shi Umar Umar daga Umar Al-Qama daga Al-Qama Muhammad bin Ibrahim al-Zayyi daga Imam Ali bin Abi Thalib Yahya bin Sa'id al-Ansari kun ga wannan duka shine ake cewa silsila silsila ta sanadi dukan su a game yake sanadin to sai sanadi ya gamu har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya cika hadisi sahihi yanzu idan ya zama to nan alƙama cai kawai annabi sallallahu alaihi wasallam babu Umar to alƙama bai gaba annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan hadisin ba sanadin sanadin shi ba a cike mai yake ba kenan ba a ce ma wannan hadisin sahihi sai dai zaman to hadisi mun fada idan mun zo cikin nau'in hadisai da rifai mun gane su kenan ko kuma a ce nan Yahya al-Muhammad kawai da yace an Umar to ai Umar bai ba shi ba sannan shi wannan yana daga cikin abinda yanzu misali wannan dukan su tabi'ai ne dukan su tabi'ai ne Yahya bin Sa'id al-Ansari Muhammad bin Ibrahim al-Zaini al-Qamah bin Sa'id al-Waqqas dukan su tabi'ai ne to idan wannan yace mana Muhammad yace an Umar mun san tabi'i ne zamanin sahabbai yake to wannan illa ce Umar bai bashi ba labarin wannan to ya za a gane shi yasa can karshe yace wasalima min ash-shuruzi wal illati qadiha kun gani kun ba malamai ba wanda ya san cewa eh lalle Muhammad Umar bin Khattab bai ba Muhammad labarin hadisi to ban zai gane wannan illa ce yanzu dai yace ya bashi to in ka zo ka kalle shi haka ka zo kai eh Muhammad ai zamanin sahabbai yake kenan kawai sun gamu da Umar shi kuma ba su gamu ba ya shi wannan hadisi kenan wannan ita ce illa dama ita illa a zahiri mafi yawa baka ganin ta sai ka ga sai an bincika za a gane ta shi yasa sharadan hadisi sai in ka ce sharadi guda biyar zaman to hadin sannan dabtin shi sannan kuma sanadin game yake da baki daya sannan bai ba shaz bane ba mun ba da misali shaz wanda hadisi ne mutum ya rawaito sai ya fada fama sai misali nan duka kun rawaito hadisi da lafazi guda daidai sai aka samu wani ya rawaito hadisi ya kara wata kalma to duka zakka ne amma kun yi karhin shi misali duk karhin har da ku shi har da shi ba ta kai ba dawo sannan kuma yazo ya fada fa mu yana wannan shi ne zamu zama ga ta'arifi shi yake cewa da kowa mukhalafatu rawi liman huwa aula minhu rawi ya rawaito hadisi ya khalafa ma wanda su aula a ka fa hadisi su game da shi to wannan shi ma dai hadisi sahihi ya kubuta daga wannan inda kuma zai zama to ya cika hadisi sahihi malai yace falaisa bainahu wa bainas sahih li dhatihi farqun siwa ishtirak al-tamam ad-dabt fi sahih al-hasan yanana ta'arif karama bayani ne yake ibn usaymin yace tsakanin hadisi sahih li dhati da hasan li dhati babu wani bambanci tsakankanin su face kawai a hadisi sahihi an yi sharadin cewa sai tamam ad-dabt sai wanda har da shi karbabba ce ya rawaito shi kuma za a ce ma wannan hadisi sahihi ne sannan kuma shi kuma shaz kuma wanda ba ta kai ba wancan harkar kenan wannan shine bambanci tsakanin hadisi hasan da zaji da sahihu da bai sannan mallan ya kawo mana misali na hadisi hasan da zaji shi ne yace misali ko kauluhu sallallahu alaihi wasallama miftahu as-salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir ala الحديث وتحليلها تسريع يأتي ومن مدينة الحسن مع رواه أبو داود منفردا به على أول نصاب يأتي وأن حديث ما بقى أبي أبو داود يا رواه يدوشي ما ينفر عن هذا الشيء يأتي كنت كما يصنع إيش أن سامون جوا أقوي وندل إذا يبسيقا جيسا إذا من هو حديثي حسن إنن مجاكا بيبي كلين سكا كريم جوا إذا لي وأن حديث إذا إن رواه تنبذي أسكين كتاب الطهارة daga a cikin akwai Abdullahi bin Muzaffar yace sanu kuri sanan kuma malamai sun yi magana akan shi kuma magana da aka yi akan shi bangaren har da shi Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi sanan kuma malamai sun yi magana a cikin sanadin shi akwai wani wanda ake cewa Abdullahi bin Muzaffar ko shi sanu kuri bai kai ba sai ka sanan kuma game da har da shi inda zan mu zo can gaba bayan ya kawo abin shi ya rubuta tare malamai masu jarrahawa masu wani yana da karin harda in suka ce wani yana da karin harda sai bai dinki ana karba hadisi da goye shi suka ce wani bai da karin harda kenan an karba amma yayi zaman ko hadisi hasan ko kuma wani ba a karba ma ko da kwata hadisi da goye shi saboda wani dalili kuma zan mu gani malamai suna ba da dalilan su a kan abin da yasa ba a karba hadisi daga wajen wani saboda kaza yake ko kuma saboda ya karba ma annabi kariya ko kuma an same shi da duka wannan yana daga cikin
سيمان يجي والحسن والحسن لغيره هو الضعيف لا تعجل طرقه على وجهه يجبر بعضها بعضا بحيث لا يكون فيها كذاب بحيث لا يكون فيها كذاب ولا مكذب كذب ولا مكذب سي حديثي حسن لغيره mun gani sahihul lidati mun ga na farko mun ga sahihi mun ga sahihul lidai sannan kuma mun ga hasan lidai yanzu sai hasan lidai shi kuma hasan lidai ne wanne shi ne malai yake huwa tani hadisi din da yi amma idan ta haddada turu nafsu misali kamar na hasan hasan lidai kuka ce hasan sahihul lidai ne yanzu wannan hadisi sahihi da gairi wani ya ake gane hadisi sahihi da gairi wanda ba su sauri ya da ta da hadisi hasan idan hanyoyin shi sun yawaita shi ne zai zama to sahihi da gairi to shi kuma hadisin hasan da gairi shi kuma wanne ne shi ne hadisi ne da gairi shi ma idan hanyoyin shi sun yawaita hadisi ne wanda hadisin wannan ba za a amshe shi ba amma to da ke an samu hanyoyi daban-daban sun yawaita to ana iya karbe shi amma da sharadi ma da yace ya zama to a cikin silsila din da hadisi babu wanda kazzab idan aka ce waye kazzab malamai idan suka ce akwai muttaham bil kadhib yace wala muttaham bil kadhib haka ne ko meye bambanci da kazzab da muttaham bil kadhib bambanci tsakanin su kazzab idan muka ji malaman hadisi sun ce wani kazzab to an same shi ya taba ma annabi kariya ya ce annabi ya ce kaza a lokaci annabi bai faɗi ba to wannan shine kazzab idan aka ce kuma muttaham bil kadhib ana tuhumar shi da kariya a ba annabi bai taba ba cikin jama'a ne aka taba samu ya ma wani kariya to sai ake gujewa ake tsoro kai shi ya ma annabi kariya to shine muttaham bil kadhib sai zaman to wannan guda bi malai yace idan ya zaman to dalili hadisi dalili zan mu gani yaushe hadisi yake zaman to wada yake idan ya zaman to a cikin ragon akwai wani wanda da malamai sun sharhi shi ba karba hadisi shi ko kuma ya zaman to hadisi silsila ba a gama ba take ko kuma an yi wani koyi wani abu a ciki kamar duka ya zaman to bayan nan ko wani ya bada misali akan shi to duk wannan shine hadisi dalili to amma hadisin hasan da gairi kenan da idi wanda hanyoyin shi sun yawaita an rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza amma ba da hanya ɗaya ba hanyar da aka samu wannan a cikin akwai mai rauni wanda ba a karba hadisin shi sai aka samu wata hanya ita ma akwai mai rauni ba a karba hadisin shi aka samu wata ita ma akwai mai rauni wanda ba a karba hadisin shi to idan suka gamu za su yi kai to su ne wannan amma da sharadi ya zama to babu kazzab wanda ya taba ma annabi kariya ko kuma muttaham bil kadhib wanda a cikin hira ta jama'a an taba samu ya ma wani ƙarya to shi ma saboda ka aje ya ma annabi ƙarya tunda an taba kama shi da ƙarya to wannan guda din idan babu su kuma wala maturu wanda shi da mun wanda kwata kwata ma an sani mutum ne wanda kwata kwata da kun gama da shi ka san shi shararra da zai to wannan duka babu su to wannan shine idan aka samu irin hanyoyin wannan za a yi shi shine ake ce mishi hadisin hasanu da gaibi kenan kamar hanya guda ce tare da sahih da gairi shi sahih da gairi ne ya zama tobi ne wa mace su hanya biyu ko ma tana iya ta wuce amma a cikin hanya ya zama tobi eh akwai har da bata da gairi shi ne sahih da gairi idan ta addu da tobi sai ya wuce shi kuma hasan da gairi dalili
da
hayoyoyin shi san yau da kene shi ne zai zama to hasan da gairi shi ma malamin sun ce to ala iya tunda hanyoyin sun rawaita kuma a sharadin babu makareci a ciki babu wanda aka taba kama shi da ƙarya to ana iya karba hadisin nan a yi shi zan mu zo mu gani kuma a ina ne ma ake karba irin wannan hadisan yanda malamin su yi wasu suna cewa a ana karbar su ne a wurin shi a tarkibuwar tarhib abin da ya shafi kwaɗaitarwa akan aikin alheri ko kuma abin da ya shafi tsoratarwa akan abin da ya shafi sabawa Allah subhanahu wa ta'ala zan mu zo mu gani inda malamai suka yi bayani akan irin wannan hadisan kenan wannan shine hadisi hasan da gairi shine malamin yace mu ga ba mu misali hadisi Umar bin Khattab رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مد يده دعاء لم يرد ما وجهه واخرجه الترمذي قال بها ابي داود وله شواهد عند ابي داود ومجموع بها يقتدي بها حسن لغيره وانما سمي الدنيا حسن لغيره لانه لو نظر الى كل دبر من ادراكه لم يبلغ رتبه الحسن فلما نظر الى مجموعها قويه حتى بلغ yana wannan hadisi shine an rawaito shi da wani hanyoyi yanda malamin yace an rawaito shi da wasu hanyoyi cewa gashi nan daga Annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan hanyoyin da suka gamu sai suka yi karhi hadisin duka daga aka rawaito a ciki da afda afda shi da kai a cikin sunan to idan aka gama su sai zaman to da abin dukan su da ifai idan karke wannan hadisin da wannan sanan hadisi ne da dai babu shakka saboda a ciki akwai dalili wanda ba a karba hadisin shi kenan ba za a yi aiki da wannan hadisin to idan ka gama shi da wancan da wancan da wancan sai ka gani to tana yiwa a wani lokaci idan wani irin hadisi ne kuma ka rubuta saboda akwai wanda zaka gani hadisin an rubuto shi yana magana akan ya fara fama shari'a inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta to irin wannan koda ya zama to hasan da gani ba za a karbe shi ba saboda ya fara fama kawai da shari'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai malamin yace abdalif cikin wannan lokaci
Yeah, yeah.
sune sharadin hadisi sahihi. To idan ya zaman to babu adala karkashin nan zan mu gari wanda babu adala bai da mutunci a cikin gamawwa kamar makaryaci kazzab ko kuma fasik ko kuma wanda in ka gane shi kafiri ma yana shiga munafiki ma suna da yawa wanda dai anguwa ma an sani wanda sai a hankali bai da muru'a babu tsoron Allah a cikin yanayin shi kenan ka gani suna da yawa wannan duka za su kusa to daga an samu ɗaya a cikin wannan shikenan wannan hadisin hanyar ta zama dole yi ba shikenan wannan yanzu misali sharadi biyar aka dora a cikin hanyar ta hadisi sai aka samu wani makaryaci hadisi shikenan ya zama dole yi ba a dangan tashi daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wani fasiki shikenan ya zama dole yi aka samu wani kaburi ya ce wai annabi ya ce to wannan ai kun san sai dai in yayi a lokacin da akwai lokacin da ake karba hadisin irin wannan amma ba a lokacin kawurce shi ba sai ya dawo ya musulunta kuma an tabbatar lokacin da ya musulunta lokacin da musulunta shi yayi na gaskiya yayi imani ya ba da labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza lokacin yana kawuri kenan shi ma in ya samu shawai malamai sun faɗi wasu ka'idodi da za a ɗauki za a gani da aka samu munafiki wanda dai an sani tana waye wannan aka samu mutane na bid'a shi ma ɗan bid'a aka samu amma malamai sun yi bayani kan wanda ya shafi bid'a suka ce wanda ya shafi bid'a wataran in ya fara waitowa hadisi ana iya a karba amma ya zama to ba irin hadisin da yake kawowa yake karfafa bid'a shi yanzu wani ya rawaito hadisi cewa sha biyu ga wata rabi da awar kaza da kaza da kaza kun gani wannan yana kawai da bid'a shi kenan sai dai a cewa shi ya dai a goce shi da yake ko kuma ya rawaito hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza da yake kuma yana yin wata bid'a ya rawaito hadisi gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kaza kuma yana ayyana bid'a ta shi a lokaci ba a samu ko wani hadisi wanda suka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yana yi ya farki a yi kaza to wannan zai zama to ba a tabba hadisi kenan suna da yawa adala daga kasabta ya zama to hadisi da abinda ya shayi dabt mi a guje saboda abinda ya shayi dabt idan aka samu wanda dabtin shi rayin har da shi akwai ba shi da galan akwai ba shi da galan wanda shi kawai komi kuskure malamai suna ba da misali kai ka ce mishi aqulu lahu amru wa yantaquhu zaidan wa yatubu muhammad wa yahfazuhu musa misali yanzu ka ce ma wani sunan wani ibrahim sai zai ba da labarin sunan nashi zai ce sunan shi musa sannan bancin haka da zai rubuta kuma sai ya rubuta abdulkadir sannan kuma lokacin da zai haddace sai ya haddace can wani suna da wani wani ya haddace wani suna rabia to irin wannan wanda galatin shi shi a komi sai ya yi irar a komi bai iya ka ce mishi gashi na wannan kwari ne zai ce ka ce mutu kwallo ta shi kenan baddai to an samu irin wannan a cikin silsila ta yau a cikin da ya zo shi ma ba ka ba to da irin su ilhifiz wanda shi kuma harra yana iya yau harra ce amma dai shi ma dai yana da kuskure haka to duka wanda ya shayi tabti duk banka da harda ka rawaito hadisi sai an tabbatar da cewa shin lalle ka harrace abin da ka gani ko kuma kaza to shi ma dai zan mu zo mu gani daga cikin abin da ya shayi tabti sannan kuma sanad cikin sanad shi ke da kai mun kafe hadisin a sanadin shi an samu wani babu wani rawi an gaida da wani hadisi kamar yanzu misali nan da shekara 100 ta baya sai ka zo ka ce ka wani ya baka labari daga shekara akan shi ya mutu nan da shekara 100 ita ce ya baka labari to in baka labarin da yayi daga wani ne ya baka labari sanan haka ka zo kanka a ga mai yake silsila ne wanda suka bada labari to wannan ana yake karba amma in yanzu to kai ne kace ya baka labari to a ina kuka kanku to kenan wannan sanadin ya zama to mun kafa ne a ciki kuma akwai mu'attal dan muga sun ma nau'i ne akwai maqtu
akwai mu'addal akwai mudallas akwai mu'allak
duka nau'i ne na hadisi wanda suka shafi dalifai wanda suka shafi sanadi kadai wannan wanda suka shafi sanadi ne akwai mu'addal shi kuma mu'addal zai zama to a cikin sanadin an gudda rawi biyu a jere kamar wajen mutum biyu aka gudda aka yi ba shi kanta shi kuma mu'allak zai zama kwata-kwata sanadin ne ma babu an ce kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kai ko baka gamba da annabi to ina silsilar ta tawo da hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma mudallas shi ma nau'an ne akwai tadlisu shuyukh akwai tadlisu isnad tadlisu shuyukh zai zama to kamar malamin ka ana ce mishi misali ka ce malamin ya baka wani labarin hadisi to idan ka ce kaga sunan dai kaga wani suna wanda ba san ba malamin ko ka ce Abu Abdulghafar ya baka labarin hadisi ai wasan ana cewa malamin Abu Abdulghafar kenan akwai ihama ba san ba wane ne wannan duk yana gwada kamar malamai yadda suke bin diddigin kan isnadi kan ilimin hadisi har sai sun tabbatar cewa eh wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ba kawai aka bane ba suka ce kawai wannan hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan annabi ya gwada kaza annabi ya gwada kaza ba haka ba suka wani a wani diddig duk wani abu na shubuha yanzu nan gashi nan Abu Abdulghafar shi ne ya ba ka labari to gashi nan eh ya ba ka labari amma wannan shubuha da ka sa waye shi sai an tabbatar waye shi in aka samu wannan ko baka tabbatar wane ne shi ba to wannan hadisin za a iya bayyana shi saboda an samu wata shubha ba san ba wane ne ba ka labarin wannan hadisin ka ce kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wane shi sannan kuma akwai mursal shi kuma mursal da kuma mafi yawa an samu shi wajen abin da ya shafi tabi'i wanda ya yi tsari zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar a cikin tabi'i ba zan mu gani misali hadisi nan karatun muwatta an yi ta kawo misalin hadisi mursal sa'id ibn musayyib an akwai hadisi biya na shi wanda zaka ga ce mursal dole cewa wasu suna nuna hadisi mursal idan sahabi ne ya rubuta irsalin shi ana iya tabbata saboda sahabbai suna da shi daga wajen Allah subhanahu wataala ya musu shi da kansa adalla sa tabbatar take sai kuma abin da ya shafi shuru a ciki akwai ashaz da al-munkar shi bambancin su dan mu zo mu gani shi bambancin shaz da munkar shaz shi musika ne amma ya khalafa ma man huwa aula min wanda sun cancanta a karba hadisin su sai a ce wannan hadisin shaz ne ba a taba adana shi wancan rawu amma munkar shi dama mutumin dalili ne kuma yazo ya khalafa ma shi kan sai a ce wannan hadisin munkar to kuma zan mu zo a cikin illa ce guda daya al-fadiha take fadin kama hadisi ya zama to dai duk wanda samu wani dan sharadi ya zube daga cikin wannan sharata da malamai suka ga yadda cikin hadisi sahihi to wannan shine ake cewa hadisi da